PrayZion.com.
My heart is far away,
so far away.
I'm bailing out, but your love is still within. I said I want to leave you, yet you said you love me. I wonder why you love me so, Papa. I wouldn't ask if my heart was made of stone. Every day and night, your love is all I see. Even though I don't deserve it, after all you've been through, I wonder why you love me so. Pain and shame, you erased every stain. I wonder why you love me so, Papa.
What is life without you, oh Papa?
I wonder why you love me so, Papa. My heart was made of stone. Great and mighty things you've done for me alone.
Why your love for me will never die. I've strayed away so many times. Yes, you filled my life with lots of pride.
da 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 da